lalata wake zan kunna manfata in kira ki sarauniyar mata ki sana are karki ya dani in ba wake to ina zani ina nake ba are na ni kike ta farko ta karshe akan ki sai dai a kashe ni zo mi so
ina sandiya iri doguwa mai kyanziya ina kewayen neman kikina ban wuya zafin sankiya sana kusa in marigaya auna da baki ɗan yarda da rabo cikinki kullum gaza tona a kanki ba na da tunanin na barki duk inda kikai zane biki mai tarbiya mai nutsuwa
nisan kirki yi ɗan mata dakin mangata in kika ban so ina huta na zama dangata soyayya soyayya ga ɗan mai tarbiya mai kyawun halayya sauri soyayya ke tsanantawa wacce nake nunawa mai takun burgewa yau haskawa babina wa zaye bushewa zafina ke ce daitawa ni ke ce daitawa babi ma babi yau babi too much love you girl
why you baby dance for the beat I like the way you did dance for the beat why you baby shake for the beat
kirki bata ishe ne ba na fada miki kalmar ina son ki